بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu dare ne na talata 21 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tana da 1435 daidai da 23 ga watan Disamba shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Al-Intisar lis-Sahabi wal-Al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دار خيري ينبع من تابع مالين ينا ميد مرتني أكن قري رين انشيء da suka yi masayidina Uthman da sayyida Aisha akan abin da ya shafi kasaru. To malam ya fara fuskantar da bayani akan su na kure da lazimta musu in kun ce kaza to kaza kuma fa. To shine muka kwana inda malam yake cewa wa amma ba'dha ka futiyahu, wasu daga cikin abubuwan da za a lazimta musu wanda yake da alaka kai tsaye ga sayyidina Ali wanda yayi, to kaman fatawan shi ne bi annal mutawaffa anha ta'attadu abadal ajlaini, yace duk wanda mijinta ya kwanta ya rasu tana da ciki sai ga cikin za ta haihu dab da dab da rasuwan, to a killa mata iddanta can gaba abadul ajlaini. Wa annal mufawwada, ida kuma tun da mijinta ya aure ta aka fawwala sadaki a hannun shi cewa ya yanka ya bata abin da yake ganin ya dace da ita har ya mutu bai bata ba. Ali yace la mahara laha idza mata zauj, ba za a bata wani sadaki ba muddin mijin ya rasu. Duk wannan fatawa ba daidai bane. To me yasa ba zagi Ali akan sa ba? Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wa qawluhu innal mukhayyara idza ikhtarat zawjaha fa hiya wahida, idan mutun yace matan shi ki zabi ko ni ko sakinki, sai yace kai na zaba. Ali yace ta sa ku saki daya. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wannan kuma kuskure ne. ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da annabi khayyara nisa'ahu, ya ba matan shi zabi. Kun ga wannan da kyau ko? Walam yakun zalika talaqan, wannan ya zama saki. Sai ba kun ga amfanin ai karatu duka da kai ko? Kuna fahimtar wannan? Yanzu wannan katin ba dazu muka yi shi ba, eh kaga shi ya zo wancan sai ya sa ka fahimtar wannan. In baka fahimci wancan bayanin da muka karanta a cikin tafsirin Rabbur Rahim da tafsirin Suratul Ahzab ba, to wannan karatun sai dai kawai karaka mu. Yasa duk karatun da ake zama da kai ake yin shi zai taimaka maka wajen fada da fahimtanka da samun ilimi mai yawa. Allah ya sa mu dace. To shine sai yake cewa fa hazihi, mala yace kun ga wannan lam yu'rab illa baqa'uhu 'alayha hatta mata, wannan fatawan akan ta Ali yake har ya mutu. Wa kazalika masailin kathira, haka matsaloli da yawa zakara ash-Shafi'i fi kitab ikhtilaf Ali wa Abdullah, a cikin littafin da Shafi'i ya rubuta ni irin waɗannan abubuwan da fatoyin Abdullah dan Mas'ud da kuma Ali suka saba wa fatoyi tabbatattu. To duk wannan ka taba jin wani ya dauko kwaya ɗaya na zagin Ali akan ta? Amma kwaya ɗaya ne fa Ali, Usman da Aisha suke akai, amma jin da insha suka suka dinga kormato akai, eh sun yi kaza, eh sun yi kaza, eh sun yi kaza, sai ka dauko ka ce to ya za su yi da wannan. waɗannan bayani ga karanta Minhajus Sunnatin Nabawiyya a juz'i na 6 shafi na 28 zuwa na 29 qultu malan yace nace wa a'zamu min haza ma hasala fi ahad ali malan yace mafi girma ma daga waɗannan abubuwan da muka ambata duka shine abin da ya faru a zamanin ali minikti talil azim bainal muslimin na bala'in yakin da ya turnuke tsakanin musulmi allazi kana ahadu atrafihi wanda shi aliyu shine ɗaya bangaren yakin hatta kutila man kutila minal muslimin shi ya jagoranci yakin da aka karkashe waɗanda aka karkashe masu dimbin yawa cikin musulmi fa in kana aliyyu radiyallahu anhu ma'zuran fi haza in ya zama al'ammai hanzari kan wannan yakin وفي تلك المسائل التي خالف فيها da wadancan fatoyi wanda ya saba kansa ya zama ya bada fatawa da ba daidai ba wa hiya kathiratun kuma suna da yawa kama zakara shekhul islam kama yanda ibn taymiya ya ambata fa usman aula bil uzri to usman shi ya biccancanta a bashi uzri fi mas'alatin wahida akan mas'ala daya wafaqahu alaiha man wafaqahu min as-sahaba wanda aka samu sahabbai masu yawa su mara mai baya ma akan ta wa azarahul baquna sauran sahabbai kuma suka bashi uzuri wa haza ma amamtaza bihi ahaduhu min ismati dima'il muslimina tare da kuma shi sayyidina usman a zamanin shi Allah ya tara jinin musulmi ba ko mutun ɗaya da aka taba kashewa hatta innahu lam a اطلعت الفتنه براسها وحاصره الثوار في بيت اثر المسلمين على نفسه ما له yake cewa har aka waye gare innahu atla'at alfitna bira'siha a zamanin shi ne fitina ta kunno kanta mun gano wannan da kyau ko wannan lamdin in an ta kasance wajen tuta kora abin da yake sa a tabbatar innahu atla'at alfitna fitina ta kunno kai bi ra'siha a zamanin shi wa hasarahu thiwaru an ta'adda yan zanga zanga suka kewaye shi fil bait a gidan shi atharal muslimin ala nafsihi sai usman ya fifita shi a kashe shi a bar musulmi wana ha man arada nusratahu min as-sahaba kuma ya hana waɗanda suka kawo mai tallafi cikin sahabbai an al-qitali cewa kas yadda sai fada hatta qutila shahida har aka waye gari shi an kashe shi yayi shahada bi khilafi ali sabanin ali radiyallahu anhu alladhi qatala wa raggaba fil qitali ma'ahu shi yayi yakin kuma ya kwadaitar mutane su fito ay yaki tare ina fatan mun gano wannan da kyau duk irin waɗannan abubuwa in sun fada kaza sai ka dauko ka fadi ba dan kana zargin alaba malaci wa huwa fi kulli zalika ma'zurun duk waɗannan abubuwan da suka faru amma ali hanzari bal ma'ajurun kai ma lada ya samu cin da ijtihadi yayi malin yace wa ardahu Allah ya kara ma ali yarda wa inna ma arattu da hada shubhat hada rafidi malin yace dalilin ka waɗannan bayanai domin a murkushe wancan shubha na wannan dan shi'a alhaqidi mai mummunan nufi bima la yastati raddahu a kawo mai bayanin da ba zai iya tunkuɗe shi ba wala dab'uhu ballantana ya tunkuɗe ya ce zai raddi duk waɗannan duk wanda ya ji ya san cewa an kai shi bango jama'a mun gano wannan da kyau ko wa bihaza tazhuru bara'atu usman wa aisha malai ce to da waɗannan bayanai kai tsaye zai bayyana ma mai gaskiya cewa aisha da usman kubatattu ne radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda mimma ramahuma bihi rafidiyyu na irin abin da wannan dan shi ake sukansu da shi bi sababi ijtihad fi mas'alatil qasr sakamakon ijtihadi da suka yi akan mas'alan nan na qasaru falillahi alhamdu wal fadli godiya ta tabbata ga Allah dukkanin falala na Allah ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine karshen wancan bangare da wancan gaba na raddi fata-fata da aka zo aka yi ma wancan dan shi'a sakamakon ƙarya da ƙayyarai wanda ya zo yi ma sahabi Usman da sahabiya Aisha Allah madaukin sarki ya ƙara musu yarda bayan nan dan shi'a Tijjani As-Samawi yace ba'anur rafidi mal yace ga sukan dan shi'a fi Umar wanda yake ma sayyidina Umar Allah ya ƙara ma Umar yarda وزعمه انه كان يجتهد في مقابل النصوص وي عمر ينا اجتهادي da yake cin karo da nassoshi iri-iri nassi yace kaza wai sai Umar yazo da fatawa ko da ra'ayi ke cin karo da nassin wai Umar ke haka malai ce war raddu alaihi da raddi akan shi babu laifi fa in an samu wani mashirmanci yayi magana da ya karo da nassi a samu lokacin da za a yi magana wajen warware ƙaryan maƙaryata dan al'umman annabi su fita daga yaudara da ake masa da sunan addini babu laifi haka yi wannan kuna fahimtar wannan domin shi wannan maƙaryacin gashi yayi shi ma an mai raddi ana fahimtar wannan da kyau ko amma sai lokaci yayi Allah ya sa mu dace qalar rafidi dan shi'a mai mummunan nufi makiyin sahabban annabi Tijjani As-Samawi ya fadi a shafi na 131 cikin kazamin littafin shi mai suna Thumma Hatadait wa kana Umaru yace wai sayyidina Umar yajtahidu wa yata'awwalu muqabilan nusus wai yana zuwa yana ijtihadi yana yin fassara dake saba ma nassoshi as-sariha nassoshin da suke karara min sunanin nabawiyya ya waye gari ya saba ma sunnan annabi a fili bal fi maqabilin nususus sariha min alquran alkarim yace ba ma hadisi kade ba wai yace sayyidina Umar yana yin fatawa dake saba ma tsaban nassi fa yahkumu bi ra'ayhi sai rike hukunci da ra'ayin shi mun karanta da ku cikin ilamul muwaqqi'ina an hana aiki da ra'ayi ko ka qaulihi kamar yanda yake cewa mut'atani mut'a biyu kanata ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai sun kasance ana yin su zamanin annabi wa ana anha anhuma to kuma ni na hana su wa aqibu alaihima kuma duk wanda yayi sai ne mai hukuma kun ji magana da ya fadi wa yaqulu liman ajnaba wa lam yajid ma'an yake cewa kuma Umar ne fa yake cewa duk wanda janaba ya same shi bai samu ruwan wanka ba la tu salli yace kar ya tsake ya salla haka ragama qaulin lahi ta'ala yace gafa Allah yana cewa fi suratul maida fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba yace in ba ku samu ruwan yin wanka ba to sai ku temama ku samu kasa waje mai kyau sai ku temaman da shi malai yace hakaza auradal aya haka ya kawo ayan mun gano wannan da kyau ko wal ayata sahiha falam tajidu ma'an mun gano wannan da kyau ko shi kuma sai ya ce fa illam tajidu ma'an yace ita kuma aya ta zo ta ce falam tajidu ma'an ina fata mun gano wannan da kyau shi kuma dan shi ya ce me fa illam tajidu ila qur'anin sun ya akwai haka amma qur'anin da annabi ya zo menene falam tajidu ma'a suratul maida aya ta 6 yasa ai kar ka sake ka leka abinda ba sa ka leka ba in aka yi maka leke sai ka sha mamaki Allah ya sa mu dace qultu malar ruhaili yace nace da anhu fi umar radiyallahu anhu linahi anil mutaataini hanin da Umar yace yayi dangane da yin mut'a iri biyu hazihi min al-mata'in ar-rafida al-qadima wannan ai suka ne na yan shi'a na dauri tintini suke wannan allati ajaba al-ulama wa anha bima yudhidu butulan da'awahum fiha wanda tintini malaman musulunci kwararru sun bada ansa akai ansan da ya biyo murkushe dukkanin wata da'awa da suke kan wannan قال الشيخ الاسلام ابن تيميه شيخ المسلمين ابن تيميه رحمه الله الله يجكن شي يفدا في منهاج السنه النبويه في نقد كلام الشيعة القدريه ضمن رده على ابن مطهر lokacin da yazo yi ma ibnu mutahhir raddi fi hadhihi almas'ala akan wannan mas'ala sai ya ce wa in qadahu fi umar likaunihi naha anha in sun yi raddi kan sayyidina umar waye sayyidina umar ya hana mut'a fa abu dharr kana a'zama nahyan anha ai abu dharr ya fi umar ma zafafa hani dangane da yin mut'a rawahu muslim fi sahihi wannan ruwaya dake cewa abu dharr ya fi umar tsananta bayani da hani kan mut'a muslim ya fitar da shi a cikin sahihin shi min tariki ibrahim at-taimi an abi dharr qala kanat al-mut'a fil hajj yace mut'an hajji shine a hada aikin haji da umara shine mut'a ana yinta zamanin annabi li ashabi muhammadin khassa wannan an kebe ne sahabban annabi kawai aka ce su yi wanda ba su ba kare suke yi inji abu zarri kuna fata mun gano wannan da kyau don ku sai da irin waɗannan fatoyin don shi dinga hada shi rigima da muawiya kun bayyance wannan da kyau ku wa fi riwayatin a wani ruwaya yace la tuslihu almut'atani illa lana khassa yace dukkanin mut'an ma ba sa halatta ba sai ga mu kadai ya'ani mut'atun nisa wa mut'atul hajj yaki yaka tafi sahabbai suka yi nesa da matan suka dade sai annabi yace ya halatta su aure na wucin gadi kun gano wannan da kike ku kuma annabi ba je ko ina ba ya hana to abu zarri yace ai dama namu ne mu kadai sahabbai ba sakin abin annabi ya fili ba wannan yana cikin sahihu muslim kitab al-hajj babu jawazat tamattu'i juz'i na biyu lamba hadisin 897 ga abu zarri yayi dan me ba a zagi abu zarri ba sai aka zagi wa umar kuma abu zarri na daga cikin waɗanda ɗan shiya suka fiso sun ce ma yana daga waɗanda ba su yarda ba wai kowa ya yarda shi bai yi ba mallan yace ai abu zarri ya fa hani game da mut'amin umar sama da sayyidina umar wa kana yaqulu ya kasance yana cewa inna mut'a kana khassa bi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wannan tamattu'i wajen aikin haji na sahabban annabi ne kadai wa hum yatawalluna aba zarrin wa yu'azzimunahu su kuma ɗan shiya ai suna goyen bayan abu zarri kuma suna girmama shi mallai ce sabaka ya gabata cancan baya an taqaddama naqala riwayatul kafi an dauko maka bayani cikin al-kafi na ɗan shi'a fi za'amihim wanda suka bayyana cikin riyawansu annan nasar taddau ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai duk sahabbai sun yi radda illa thalatha wai mutum uku ne kadai bai yarda ba abu dharr wa salman wa miqdad ibn al-aswad mallai ce ka duba shafi na 388 min hazal kitab a cikin wannan littafi na al-intisar lis-sahabi wal-al mallai ce fa in kana al-khata fi hazal mas'ala in ya zama ma kuskure ne kaddara an yi cikin wannan mas'ala yujibu al-qadaha wanda yake sabbarbar a soki wanda ya kuskura fa yambagi an yaqdahu fi abi dharr to ya kamata su soki abu dharr wa illa unko sun ki sukan abu zarri fa kaifa yaqdahu fi umar dunahu dan me ya zagi ya soki umar ya bar abu zarri wa umar afdal umar ya fi abu zarri falala wa afqa kuma ya fi abu zarri fiqhu da fahimtar hadisi ya fi da fahimtar addini wa a'lamu minhu kuma umar ya fi abu zarri ilimi nesa ba kusa ba umar yayi magana sun zage shi dan me ba zagi abu zarri ba koko dan nasu ne وما انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد الغزيه ارشدي ان من يي دي دي يي amma wannan mu in yi irin wannan to shi bai daidai ba ina fata mun gano wannan da kyau wannan maganan banza ne mallai yace wayo qal thaniyan akaro nabi sai a ce aina umara radiyallahu anhu lam yuharrim mut'atal hajj qariya suke umar bai hana tamattu'i wajen aikin hajji ba bal thabata an ad-dibi'i bun ma'abadin ya tabbata arwayan dibi'i ko ad-dibiyu dan ma'abadin lamma qala lahu inni ahramtu bil hajj wal umra jami'an yace ni zan dauki haraman aikin haji da umara baki daya fa qala lahu umar hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sai ce an shiryar da kai zuwa ga sunnan annabinka al-imam an-nasa'i ya ruwaito wannan ruwaya wa ghayruhu al-imam an-nasa'i ya fitar da shi a kitabul manasik al-hajj babul qiran a mujalladi na 5 shafi na 113 da shafi na 114 ina fatan mun gano wannan da kyau a ina umar ya hana gashi ma har yana ce ma wanda zai an datar da kai bin sunnan annabinka wa kana abdullahi ibn umara ya amuruhum bil mut'ati sayyidina umar abladan umar yana umurtan daliban shi da yin tamattu'i wajen aikin haji fa yaquluna lahu in yi masu wa'azi yace tamattu'i za su yi sai su ce da shi inna abaka naha anha ai mahaifinka shi kuma yana hanawa fa yaqulu ibn umar sai yace inna abi lam yarid ma taquluna ai mahaifina bai taba sanin abin da kuke fadi ba ƙarya kuke mishi fa iza alahu alaihi in kun matsa sai kun kaga mai cewa ya hana kala sai ibn umar sai yace a fa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahqu an tattabi'u shin annabi ne ya fi cancanta ku bi am umar ko umar jama'a mun gano wannan ne ku yana musun ma umar bai fadi wancan maganan bane Allah ya sa mu dace malai ce wa qad sabata an umar aidan annahu qala ya tabbata umar yace law hajjtu latamatta'tu yace da zan yi aikin haji yanzu tamattu'i zan yi walau hajjtu latamatta'tu yace da zan samu zarafi da dama in tafi aikin haji da aikin haji tamattu'i zan yi wa inna ma kana muradu umar radiyallahu anhu an ya'murhum bima huwa al-afdalu umar yana kokarin ya bayyana wa mutane abin da yafi ne wa kana nasu li suhulatil mut'a taraku li itmar saboda abin da yasa umar ke nuna musu wannan abin da ke nuna musu din shine saboda saukin mutun ya zo aikin haji sai ya hada da umara da aikin haji yayi sai mutane gaba ɗaya sai suka yi watsi da yin umara fi ghayr ashhurul haji in ba a watannin aikin haji ba sai suka daina yin umara kwata kwata fa arada allahu yu'arriyul bait tula sana sai umar baya son ya waye fintar da ɗakin Allah a waye gare ba masu umara shine sai ya wancan fatawan cewa su rika zuwa suna yin umara a wasu watannin mana kun gano wannan da kyau ku dan kar a ce an dade an bar ɗakin Allah ba masu ibada wa'azin da fa yake kenan yan shiya suka yi charab sai suka ce ya hana tamattu'in aikin haji kuma annabi yayi malai ce fa iza afradul hajja i'tamaru fi sa'ir sana in mutane suka yi aikin haji ifradi to za ga suna tattagogon zuwa yin umara a sauran watannin shekaru wal i'timar fi ghayr ashhurul hajj ma al hajj fi ashhurul hajj sai mu zo katu na gaba zamu ji wannan da iznin Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum